أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة بقي دوتان سفر شكارة تدور دليل أربعين دبقي هجرية wanda ya dace da ɗaya da watan 8 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka da Jami'us Sahih na Imam al-Bukhari Sahih al-Bukhari kenan wannan shine darasin mu na 192 zan mu tashi babu na cikin kitabul janaiz muke zan mu tashi babu na 61 babu ma yukrahu min ittikhaz al-masajid ala al-quburi Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa baban da ke bayanin abin da aka ki na rukun masallatai akan kaburburra ayi masallatai a makabarta yace walan ma matal Hasan ibn Ali darabat imra'atuhu al-qubba ala qabrihi sana yayin da Hasan ibn Ali ya rasu matar shi sai ta sanya qubba hema daki na hema akan kabarin shi sun rufe sannan aka dauke wannan qubba fasami usahi an yaqulu sai aka saurari wani mai ai kururuwa yana cewa ala har wajadu ma faqadu shin sun samu abin da suka rasa fa ajabahu al-akhar sai daya amsa yace bal ya isu bari sun dai ba tsammani fan qalabu kuma sun tahiye su kenan lokacin da ta kare wannan jin ciwo da jin zafi shekara guda a gujen qubba makabartar shi gurin kabarin shi sai aka ji wani mai fada yana fadar haka dai kuma ya bashi amsa hadisi na 1330 daidai al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Ubaydullah ibn Musa an Shayban an Hilal huwa al-Wazzan an Urwa an Aisha radiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi allazi mata fihi annabi ya fada sallallahu alaihi wasallam cikin rishin lahiya shi wanda a cikin ta yar rasu yace la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudawa da nasaru ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid ko kuma Allah tsine musu yanan jumla imma ya kasance labari yake bada ko kuma ya kasance addu'a ce yake dan duka ma'anasu wasiga su daya ce ba abin da ke sauya ittakhazu qubur anbiya'ihim masjidan sun riki kaburburran annabawansu a matsayin masallaci qalat sai take cewa laula zalika la abrazu qabrahu dan ba haka ba da sun huddo kabarin shi sun bayyano kabarin shi ya zahara gair anni afsha an yuntakhazu masjidan sai dai ina jin tsoron a rike shi matsayin masallaci anan gurin wannan mace sai sharhin hadisin guda ɗaya da asarin al-Imam al-Hafiz ibn al-Mulaki ne yake cewa wannan mace ita ce Fatima binti Husain ibn Ali Fatima diya Husain ibn Ali wa hiya allati halazalahu bi jami'i ma tamlukuhu ita ce wadda ta mushi rantsuwa da duk abin da ta mallaka annahu la tazawwaja abdullahi ibn amr ibn usman ibn affan thumma tazawwajat cewa bazatta auri abdullahi ibn amr ibn usman ba sannan ta aure shi fa aulada muhammad ad-dibaji sai suka aihi muhammad ad-dibaji tare da shi kamar da zikin tahzibul kamal wa hadha al-mutakallim yajuzu an yakuna mu'min al-jinni abuna al-mala'ika wannan da aka ji a ranar da ta dauke kubbata ta kabarin rasuwar shi aka ji cewa wani mai fada yana fada mai fadan nan yana iya kasancewa wani ne daga cikin mummunan aljanu ko kuma daga cikin mala'iku qalahu mau'izatan suka gaya mata haka dan saboda wa'azantarwa bayan mutun ya haka al-Imam al-Hafiz Ibn Tin ya fada bayan mamaci ya rasu a je kabarin azamna wajen shekara guda dan damuwa da bakin cikin rishin shi to da tabbar wannan gurin sai aka ji wannan fada ana gaya mata wa ma'ana darbul qubba abinda ake nihi sanya qubba da tayi akan Hasan cikin wannan baban yana nihin annal qubba hina duribat alaihi sakanat wa salla fiha fasarat masjidan ala alqabri cewa ita wannan hema dan dakin da tayi da ta sanya he ta zamana a ciki kuma ciki take salla to tanan ne ya zamana cewa kamar ta dauke shi a matsayin masallaci a makabarta sai ya kawo shi Bukhari saboda dalili akan karhanci saboda shi wannan mai kururuwa da yake ala hal wajadu har zuwa karshen kissar kenan anan inda wannan afarkin ya zamana ya ishe ga kalkashin wannan baban na al-Imam al-Bukhari na cewa ma yukrahu min ittikhaz al-masjid ala al-quburi zawwa da tayi ta kafa qubba shekara guda an san salloli dai anan take yi to kuma a karkashin aikin da ta yi an samu cewa wani sa'ihan ya kulu wani mai kururuwa ya zarge ta kenan ko ya zamana akwai zargi akan zaman da ta yi wanda a ciki ya kumshi yin sallah a gurin yace wannan baban ya gabata cikin babul masajid wannan hanin kuma min babu kadai zari'a da aka hana yin daukar rukun makabarta a masallaci saboda saddu zari'a ne tosha kafabanna lillahi ubadu qabrul juhal saboda ka a samu wasu jahilai su rike shi abun bauta kamar da yahudawa da nasaru suka aikata da makabarta annabawansu wa kariha malikun almasajid ala alqubur malik ya karhanta ya hana ai masallaci a makabarta fa amma makabaratun dasira buni allahi masajid yusalli fi fala ba asbihi amma a ce an samu wata makabarta rididdigaggawa da ta jima ta rushe har ma ta zama kamar ba makabarta ba a saman ta a tada masallaci wannan babu lahi akan shi kamar da yake cikin annawadir wa ziyadat malik yake cewa wa awwal man daraba ala qabri fustadun amr ibn al-khattab umar ibn al-khattab farkon wanda ya sanya qabr fustadun runha shine umar dan khattab daraba ala qabr zainab bint jahash ummul mu'minin wa awsa abu hurairah ahlu inda mautihi allah yadrubu alayhi fustadun abu hurairah yayi wasiya ga iyalan shi cewa in ya rasu kada a sanya runha a wajen kabarin shi kamar yadda wasu suke yi kenan mukhalafa ce wanda sanda kai zuwa ga azamna anan aka zamna anan kuma lokacin sallah zai zo kuma ayi ta anan wanda wannan kuma ya shiga kalkashin hani al-imam ibn al-munayyir yake cewa inna madirwatul khayma huna lilistima'i bil mayyit bil qurbi minhu listimta'i abin da yasa ita wannan mace ta sanya kubba ta sanya haima a wannan gurin na masallaci gurin kabarin nake so saboda ta ji dadi da mamacinta ta zamana tana kusa da shi kuma saboda lallashin kanta gami da rishin shi da tayi wa takhayilan bil sisabir ma'ruf min al unsi kuma dan ta ci gaba dai da zama da wanda ta saba rayuwa da shi wa mukabaratan lil his kuma dan saboda wannan huto na huto da abin da yake waki ina rayuwa kama ya ta'allal bil quf ala al dalal al baliya kamar yadda wani zai kasance wanda yake so ko wani abokin shi in ya rasu ya rika zawwa wajen kuhan shi yana zama wa mun khadabatul manazil al khaliya ibn al munayyir ce yake da zama da zance da ake gurin da wannan guri wanda yake ba kowa a ciki a samu guri wanda ba kowa kuma wani ya zo kamar yadda jahiliya suke ala im sabahan ay wa dulalil bali in ji masu wannan dulalil bali ya ambace shi da dulal al bali kuma yake kiran shi da cewa im sabahan wa inna ma zakarahu al bukhari abinda yasa bukhari ya ambace shi lil adil muwafaqa lil adilla shar'iyya la li annahu dalilun bi ra'sihi dan wai wannan asar din kawai wani kaga sai ya ce gashi ma bukharin yana hujja da abinda ba hujja bane aikin wata mace da kuma abinda yake cewa sa'ihan yaqulu wani mai fada yana cewa kenan ba bukhari ya kashi ba dan shine umda dan shine madogaro mun san cewa yana kawo asar in ya bude babe dan saboda ya nuna mana ittijahin shi kenan saboda wannan ya kawo wannan ba wai dan wannan shine hujja ba hujja tana tahi amma ya kawo asar ran ya bayyana maka manhajin shi abin da ya tahi akai abin da ya zaba shine karhancin yin makabarta a masallaci sai ya buda maka da asar din dan ka san wannan dada kuma sai kawo abin nan hadisin da yake ciki a cikin hadisin fa'idodin hadisin sun gabata a cikin abwabul masajid a cikin babun halatun bashu quburul mushrikina shin za a tone makabarta ta mushrikai a can bukhari ya ambaci fa'idodin ibn hajar ya ambaci fa'idodin hadisin nan al-imam al-kirmani yake cewa mufadul hadisi man ittikhazul qabr masjidan abinda hadisin ke fa'idantar da mu wannan na baban an hana alqi makabarta a matsayin masallaci wa madalul tarjuma ittikhazul masjid ala al-qabr abinda tarjuma take nuni shine alqi makabarta a masallaci a makabarta wa mafhumuha mutaghayir wa jawab an mutalaziman wa in taghayara al-mafhum kamar da bayanin cin ya gabata sai babu na 62 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu salati ala nufasa'i idza matat fi nafasiha baban dake bayanin sallah akan mace mai biki mai aihuwa idan ta mutu a wajen aihuwarta ta je wajen aihuwa ta mutu to kuma yin sallah akan ta anan gurin az-zaini ibn al-munayyir yake cewa rahimahullahu ta'ala yace al-maqsud bi hadhihi tarjuma anna an-nufasa'a wa in kanat ma'duda min jumlati shuhada'i fa inna salata 'alayha mashru'a bi khilafi shahid al-ma'araka abinda bukhari yake so ya bayyana mana nan shine cewa dan an san ai ana mata sallah abinda yake nihi duk da cewa an kira mutuwar aihuwa cewa shahada ce amma batta hana a mata sallah shine Bukhari yake ni wanda za a baza a ma sallah ba shahidi na fagen yaki amma wanda ciwon ciki ya kashe da wanda daki ya fado ma da ita wanda ta mutu wajen aihuwa wannan shahada su karama shahada ce batta hana a ce ba a musu sallar gawa shine abin da Bukhari yake ni hadisi na 1331 al-Imam al-Bukhari yake cewa hadathana Musaddad hadathana Yazid ibn Zurayh hadathana Husaini hadathana Abdullah ibn Buraida yace an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu kala yake cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin ga wata mace mata fi nifasiha wadda ta rasu a cikin bikinta wajen aihuwa faqama alaiha wasbaha sai annabi yayi tsaye akan ta yana mata sallah a tsakiyarta kenan nan gurin mahallu shahir shine cewa annabi alaihi salatu wassalam yayi mata sallah duk da kasancewar rasuwa ce ta yi a cikin biki shahada ce amma ba shahada bace da ta hana a yi mata sallah shine ibn al-munayyir yake cewa saboda wannan ne bukhari ya kulla wannan baban abinda yake nihin bayyana a cikin shi kenan mahallu shahir kin shi zahiri ne sai babu na 63 babun aina ya qumu min al-mar'ati war rajuli babun da ke bayanin a ina liman zai yi tsaye aina ya qumu al-imam kenan liman idan zai sallar jana'iza a ina zai yi tsaye a wajen mace ko wajen namiji in an gittar da gawa daidai ina kinta zai tsaya ma namiji haka nan mace ma hadisi na 1332 al-Imam al-Bukhari ke cewa hadathana Imran ibn Maisara hadathana Abdul Waris hadathana Husain ibn Buraida yace hadathana Samurat ibn Jundub kala yake cewa sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin a can baya bai ce ba Samurat ibn Jundub na kara shine dan na san shine dan gashi yana tahi nayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mace ta rasu akan bikinta faqama alaiha wasdaha sai annabi ya tsaya a tsakiyarta kaga nan ya bayyana a inakinta annabi ya tsaya daidai inakinta wa kaunu hazihi almar'a ma tasini fasiya wasu kun gairu mutabarin ittifaqan kasancewar wannan mace cewa cikin biki ta rasu siffa ce gairu mutabara ba abun nura ba da ittifaqin malamai ba wai dan tana mai biki bane annabi ya tsaya wajen sallah a tsakiyarta a kowace mace kowace mace in ta rasu a nan kin za a tsaya yana mata sallah wa inna ma huwa hikayatu amrun wa ka kawo labarin wani abu da ya abku ne ita dai wannan da annabi yamma sallah tana cikin mutuwa ce ta biki wa amma wasu kaunu hamra'a amma kasancewar ta mace siffarta ta kasancewar ta mace shin mu'tabar ne ko kuwa to daga cikin malamai akwai wanda suka yi irga'in cewa fi nifasiha wannan ittifaki ne anan ba wai dan tana mace bane annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mata sallar gawa dan tana biki bane ya mata ayi a tsaye yayi a tsakiyarta amma shin siffa ta bi kasancewar ta mace ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a waje tsakiya to wasu sun amshi wannan siffa wasu kuma sun yi ilga'in siffarka ma'ana wasu suka tai kan cewa ba ruwanmu da kasancewar ta mace ce ba dan tana mace ba ya tsaya a tsakiyarta kuma ba dan tana mai biki bai tsaya a tsakiyarta kawai wani abu ne wanda kicibus ya faru wa kala suke cewa yuqamu inda wasu da janaza mutalakan zakaran kana au unsa wasu sun tahi cewa kawai janaiza za a tsaya a tsakiyarta wajen mata sallah liman zai sa ta tsakiya duk ɗaya ne mace ce ko namiji ne kenan wannan wanda suka tai siffa cewa an yi ilga'in siffa ita ma ba a lisahin ta kamar da cikin ihkamul ahkam da al-muguni da al-majmu' na al-imam an-nawawi wa minhum man khassa zalika bil mar'a daga ciki akwai wanda yake banci wannan kin ga mace muhawalatul lisatar dan kokarin suturce ta dan kokarin suturce ta game da kallon wasu wakila kenan sai kasance kai zamana an sa gawa a gaba kuma wasu daga baya can gurin wani ya kasance ko mijinta ne ko in budurwa ce da wasu masoyanta a gaba suna ta kallon gawa to sai zamana liman ya sa ta tsakiya ta yadda ya kare duk wani wanda yake baya suka ce wannan shine hikimar kasancewa ya sa ta tsakiya yace muhawalatul wakila kana qabl istizhadil anshi awal kibab an yi wannan ne kahin aliki kara gadan gawa da kuma kubba da ake sa yace wa amma rajul fa inda ra'si amma shi namiji wajen sallah a tsaya a wajen kanshi lillahi yanzaru ila farjihi dan ka a kalli gaban shi wannan shine mazhabin Shafi'i da Ahmad da Abu Yusuf a ciki akwai hadisi daga Abi Dauda da Tirmizi da Ibn Majah Abdullah ibn Mas'ud shi kuma ya faɗa akasin haka amma sanadin magana zuwa gare shi tana da rauni Hassan ya rawaito shi kuma at-tawsi'a fi zalik cewa akwai yalwa cikin sha'anin ko wannan ko ina aka tsaya yayi babu abinda aka ayyana kasancewar annabi ya tsaya ma wancan wajen kanshi wancan wajen tsakiye shi ba abun nura bane kawai wani abu ne wanda ya faru kicibus ko mata ina aka tsaya babu lahi haka hasan ya tahishi akai kamar yadda yake cikin musannaf na ibnu abi shayba wa biha qala sha'ab ashhabu da haka ashhab yake cewa ta ko ina akai haka ibnu sha'ban dukkan su malaman malikiya ne yake cikin hashiyatul adawi alal kifaya ashabur ra'ay aliban abu hanifa suka ce cewa hazu sadr wajen kirji za a tsaya ma kowa na kha'ida abu hanifa su kuma suka ce indal wasadi a tsakiyar za a tsaya wajen ko namiji ko mace ibara ta ibnu hajib shi kuma cewa yuqamu inda wasdul janaza ana tsayawa a tsakiyar janaiza wajen mata sallah kenan yace wa fi manki bayyin mar'a qawlan cewa mace a tsaya wajen kafadinta an yi magana biyu a sanya kanshi ya zamana damar wanda yake sallah wal khunsa kalmar a shi kuma mace maza shi ma kaman mace za a za a mushi wal ijma'u qaimu ala annahu la yaqamu mulasiqan lil janaza kuma ijma'i yayi tsaye akan cewa ba zuwa zai ya dan fare ma janaiza bai sa ta gaban shi yadda gashi ga ita ko kafa mai ka yana iya taba ta ba haka nan zai ba babu makawa ya dan nesa da ita yadda ya bar wata kafa wa fil hadisi cikin hadisin ne isbatu salatu ala nufasa akwai tabbatar da cewa wadda ta mutu wajen aihuwa ana mata sallah duk da shahidi ya ce daga hasan shi ya tahi akan cewa ba a mata sallah bi mautin min zinan wala waladaha idan mutuwar zina ce wadda a wajen zina ce wajen lalata ne dan ba na halak bane ta shi ta mutu wajen aihuwa shi shi ya tahi cewa ba za a mata sallah ba wannan kuma zajiran ne ba dan shahada ta babu zancen shahada ita wala walad hadanta wa qala hu qatada haka qatada ya fada cikin sha'anin danta shi hasan ya ce hadanta qatada ma ya ce shi ma dan nan ba za a yi mishi sallah ba kamar yadda abdurrazzaq ya kawo cikin musannaf wannan ba magana bace da ake amsa ma fihi aidan anna sunna cikin kuma hadisin mun fahimci cewa sunna shine liman ya tsaya a wajen tsatsan mace kamar yadda ya gabata kuma an fadi hikimar amma ma musu tsaya fi salatul janaza wa ra'al imam su kuma a sallar janaiza an san bayan liman za su tsaya su a can baya gare shi ba su ake magana ba duka wannan ana magana ne akan abin nan akan shi liman sai babu na 64 al-Imam al-Bukhari yake cewa rahimahullah babu takbir ala al-janazati arba'a baban dake bayanin kabbara ga janaiza guda hudu ce wa qala humayd ibn hilal yake cewa sallabina Anas fa kabbara salasan summa sallama Anas yayi sallah da mu sallar janaiza yayi kabbara guda uku ya sallame bisa mantuwa ma'ana fa qila lahu sai aka mishi magana cikin wannan sha'anin fasta qabala al-qibla sai ya koma ya fuskanci al-qibla summa kabbara rabi'a sanne kabbara ta hudu summa sallama sannan sai sallame amma ita ba zuncin qabul ko ba adi hadisi na 1333 al-imam al-bukhari ke ce haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyab an abi hurairah anna rasul radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam najashi fil yawm allazi mata fi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ya kwan najashi a ranar da ya rasu wa kharaja bihim ila al-musalla annabi ya huta da su zuwa gurin sallar idi fa saffa bihim yayi sahu da su wa kabbara alaihi arba'a takbiratin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi kabarbari guda hudu kaga nan akwai tabbatar da kabarbari guda hudu ne hadisi na 1334 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn sinan haddathana salim ibn hayyan haddathana sa'id ibn mina an jabir radiyallahu anhu anna annabi sallallahu alaihi wasallam salla ala ashamatan najashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan ashamatan najashi najashi laqabi ne ashama shine sunan shi fa kabbara arba'an yayi kabarbari guda hudu wa qala yazid ibn harun wa abdu samad da yazid ibn harun da abdu samad suka ce daga salim ashama suka ce ashama wa taba'ahu abdu samad haka abdu samad yayi mutaba'a a gare shi qala abu umar ibn abdul bar hafiz al maghrib mai sharhin abun nan mai sharhin muwatta malik al-istizkar da at-tamhid rahimahullahu ta'ala yake cewa la na alamu ahadan min fuqaha'il amsar qala yukabbiru imamu khamsan illa ibn abi layla yake cewa bu musamba wani malami cikin duk malaman fiqihun kasashe da garuruwa yace janaiza za a mata kabarbari guda biyar in banda ibn abi layla al-istizkar ya faɗi wannan kullu sai nake cewa ji ibn al-mulakin wannan ruwaya ce daga abu yusuf wanda ya kawo ta cikin al-mubasut wa huwa mazhab ibn hazm mazhabin ibn hazm ne cewa kabara guda biyar ake mata ba hudu ba wa qala yake ta uffin li ijma'in ya kharaju minhu ali yace tur da ijma'in da ali ya huta daga cikin shi da ibn mas'ud da anas da abdullah ibn Abbas da Ibn Sirin da Jabir ibn Zayd da wasu su da sanadi mai ƙarhin inganci wa yadda al-ijma'u bi khilafi haula bi sanadin wahiya kiran ijma'i banda wa'annan ya zama na sanadi ne wanda yake mai rauni ma'ana yana raddi ga cewa ba ijma'i bane cewa biyar amma ga Ibn Abdul Bar Allah mushi rahama cha shi bai san an samu sabani ba kenan ishara ce yake cewa an yi ijma'i to ibn al-mulaki ne yake raddi cewa wannan ba ijma'i bane tunda Abdullah dan Mas'ud ba ra'ayin shi bane da Anas da Ibn Abbas sun tai su kan biyar biyar ake kabara janaiza kenan ba da abba halin a ce an yi da awar wani ya yi da awa cewa ijma'i ne da ma ko Ibn Abdul Bar Allah mushi rahama da shi da al-Imam an-Nawawi da awar ijma'in sa abun tsoro ne dan in sun da awar ijma'i ba a itibarin sai an bincika wa qala ahmad wa ahlul hadis ahmad da malaman hadisi suke cewa yakbaru ma'ahu khamsan wa sab'a kaga ga wata magana ma da take keta wancan ijma'in da yayi da awa za a mashi kabara guda biyar ko guda bakwai su suna ganin daidai gurgurdan darajar mutunan a musulunci da girman shi daidai gurgurdan kabar barin za a mashi daga bakwai zawa ƙasa hudu ta gama garin mutane ce in an ga wani babban mutum ne mai kokari mai ijtihadi cikin musulunci sai zamana an ƙara in an ga wani wanda yake a ƙara daga bakwai dai ba za a wuce haka nan ba wasu sun tafi akan haka wa indal malikiya a wajen malikiya ce iza zada fa fi taslim wal intizar qawlani idan ya ƙara wajen sallamewa za a yi ko sauraron shi za a yi shi liman an yi magana biyu mun ce dai hudu ake su malikiya to liman ya kaji kabu liman kin da shi an yi hudu yake sallamewa ya ci gaba kenan har ta biyar zai to sallamewa zakai ko kuma bin shi zakai sun yi magana bi idan ya sallame a bayan ta uku kabbara malamu dul ayi kabbara matukar bai lokacin bai tsawo ba fatu adu sai a sake malamu tudu far matukar ba abin ne gawar ba in yayi uku ba tare da jimawa ba ya sallame ba tare da jimawa ba ya tuna ba amma dauki gawa ba sai yayi kabbara kamar yadda muka ga Anas can yayi in ya so dada kuma bayan ya gama Anas ne a can cikin asar din harkon asar din yawa Anas ne in kuma ya kasance lokaci yayi tsawo to sai a sake sallar gaba ɗaya matukar ba abin ne gawa ba in kuma an binne gawa shikenan a hakura da uku ita ce raban shi yace wa indana law zada alal arba'in lam tabdul alal asahi yace a wajen shafi'iyya koda ya ƙara akan hudun nan kabar barin sallar ba ta bace ba ga magana mafi inganci walau khamasa imamahu lam yitaba'ahu fil asahi da ace liman kin shi zai kabara biyar to shi kada yabi liman kin shi ga magana mafi inganci ya sallame ko kuma ya saurari sallame wal liman sannan shi sai ya sallame iyad yake cewa ja'at takbiru ila samanin kabar bari sun zo har cewa ana yin takwas wa sabata ala arba'in hina matan najashi amma ya tabbata cewa huda ake lokacin da najashi ya rasu al-imamu sarakhsi a cikin mabsudin shi mafi girman littafi na malaman hanafiya wanda mai shi mun taba ba da tarihi ya wallafa shi a cikin rijiya ikhtalafa sahaba min salasin ila aksar min tis'in a cikin hanafiya Allah musu rahama babu littafin da ya kasance cikin mutawwalat na mazhabi da kuma mutawwalat na mazhabi manya-manyan littattafai masu mujalladat mai wajen mujallad 15 ne amma dukkan shi al-imamu sarakhsi Allah mushi rahama da jin kai ma hanafiya basu da kamashi da ambatan dalilai da ayoyi da taujihi fiqhu ce dai da dalilan ta na mazhabi da kuma qiyasi da shin huda bayani ba kadan ba a cikin fiqhu amma Allah mushi rahama a cikin gidan kaso na karkashin kasa na rijiya ya wallafa shi kaso na zalunci da wani sarki ya sa shi a ciki shi ya sa daga ciki yana ibara duk inda ya je karshen abin nan karshen babu sai yayi ibara wanda take mai sosa zuciya qultu sai yake cewa wa kabbara ala ahli badr wa bana wa bani hashim sab'a li sharafi yace ana kabara ga an badar da bani hashim kabara guda bakwai saboda darajar su yace wala mai bai bayyana ba asar kin Anas cewa shin an dauke janaiza ko ba a dauke ba da yayi mantuwar wannan Ibn Habib yake cewa idan ya bar wasu cikin malikiya yake mai littafin alwadiha idza taraka ba'du takbir idan ya bar wasu daga cikin kabar bari dan jahilci ko dan mantuwa ya cika abin da ya saura ko da an dauke janaiza idan a kusa ne ba a yi tsawo ba in zamani ya yi tsawo in ba abin ne gawa ba yace ya sake sallar ga sake sallar gawa idan kuma an binne ta a barta haka nan ba sai an sake sallah ba kamar yake cikin at-tajwil iklil sharhin mukhtasar a cikin utubiya shi ma akwai irin wannan amma a wajen shafi'iyya su akwai sabani cikin bacin sallar idan an dauke ta cikin tsakiyar sallar wal asahu asiha magana mafi inganci shine cewa tayi kuna cikin sallar gawan masalan kun yi kabara daya ko biyu aka samu wani ya zo ya dauke gawaye kai da ita tunda ba sallame ya zo ku yi ba ku ce kai mai dota ko wani mahaukaci ne ko wani dalili daban yasa kuna cikin sallar kawai zo ya dauke ta ya bar ku ku kadai to in kun gama sallar tayi ba sai an sake mishi ba walau sanna indana walau salla indana alaiha qabla wad'iha da a ce sun musu sallah kafin a aje ta to cikin ingancin akwai magana guda biyu ba a sabke ta wannan ana cikin yi kuka dauke to shi ma haka nan wajen kuna kafin ku fara kafin a aje ta kawali man ki an zo da gawa a alƙurƙura kan akai kai ta gurin tunin yayi kabbara an fara yana cikin yi aka kai ta aka aje to shi ma cin sai sallar tayi ko ba tayi ba akwai magana guda biyu kamar yadda yazo cikin littafin Al-Bahr الامام رحمه الله تعالى ابن هاجر yake cewa qala zain ibn al-munayyir az-zain ibn al-munayyir yake cewa mun yi magana az-zain ibn al-munayyir Allah mashi rahama guda biyu ne da wayan da kana yana da sharhin bukhari ne wanda yana da cikin a'ala gayatul jawda karshe ne wajen dadi sharhin shi na bukhari to amma he ya bace to kuma sai zamanin ibn hajar yana yawan nakaltawa daga gare shi ba ibn al-munayyir wancan mai abun nan at-tarajim ba turjumanu at-tarajim أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع أبن بخاري يكي نهي ينونا من أولنا تكيون ونن قرن وكما شيوان شوان ديمي ترجمان يكي كبرا بزا أكارا أكام هدوبا ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب شيسا بخاري بي أمبتبوة ترجمة دبان كوكما ونلا باري دبان أتكيم بابا ونن shiyasa yake nihin cewa kenan bai kawo asar in ko wani hadisin da ke nuni cewa ana biyar ko shidda ko bakwan ba kawai ya ce maka hudu kuma ka hadisin da ke hudu dan yana maka nunin kawai haka shi ya tahi akai magabata sai suka yi sabani akan wannan salafun salih muslim daga yazid ibn arqam ya rawaito cewa kabarbari guda hudu ne kuma ya daukaka wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ma annabi shi Ibn al-Munzir ya rawaito daga Abdullah dan Mas'ud cewa ana yayi sallah ga janaiza ta Asad bani Asad wani daga cikin bani Asad mai kabarbari guda biyar da asar ga sunan da yake kawowa wanda suke nuna sabanin malamai akan mas'alak Ibn Abdul Bar yake cewa la a'lamu ahadan wanda magana shi kai wannan mun kawo ta a cikin abun nan mun kawo ta a cikin sharhin Ibn al-Mulakkim sai babe na 50 da biyar ko babu na 55 65 nake so babu istibabu qira'atul fatiha fatihatul kitabi alal janaza baban dake bayanin cewa mustahabbi ne karanta fatiha in za a ma sallar janaiza za a ma sallar gawa sallah wa qala al-hasan yake cewa ya qara'u ala dhifri bi fatihatul kitabu ya qulu yana karanta fatiha ga yaro karami kuma sai ya ce Allahumma ja'alhu lana faradan wa salafan wa zukura ya Allah ka sanya mana shi ya kasance rigaye ne kuma magabaci ne kuma ajiya ne kenan shi wannan yaro karami abinda za a mishi yasa saboda ba doguwa addu'a da za a yi ta cewa Allah mishi gafara Allah mishi kaza duka wannan shi bai da zinuban da har za a rika nema mishi gafara sai dai ayi addu'a mun ganta cikin ishmawi dai yadda ya kawo ta wa idza kanat salatu ala dhifl taqulu na kenan nan dai abin da yake so fatihatul kitabu an karanta fatiha shi yake so bayyana mana ba hadisi na 1335 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn bashar haddathana gundur haddathana shu'ba an sa'ad an talha yake cewa sallaitu khalfa ibn abbas radiyallahu anhuma nayi salla bayan abdullah dan abbas allah ya rada shi da su duka da baban shi yake haddathana muhammad ibn kasir akhbarana sufyan an sa'ad ibn ibrahim an talha ibn abdullah ibn auf قال yake cewa sallaitu khalfa ibn abbas nayi salla bayan abdullah dan abbas allah ya rada su gaje wata janaiza fa qara'a bi fatihatil kitab ya karanta fatiha qala kuma sai yake cewa li ya alamu annaha sunna dan su san cewa sunna ce karanta fatiha ga sallar janaiza ibn al-mulakkin al-hafiz yake cewa rahimahullah wa amma asr ibn abbas fa huwa marfu amma asr in abdullah dan abbas marfu ne dan ya raba abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ka qaulu sahabi dan dai ne da fadar sahabi yace mina sunnati kaza na daga cikin sunnar annabi kaza wanda cewa umirna bi kaza ko nuhina an kaza ko mina sunnati kaza ko madati sunnati kaza da makamancin wannan duk sahabi in ya fada hukuncin shi hukuncin marfu'i ne ga mazhabi wanda yake mafi inganci nisa'i yake cewa haqqun wa sunna dan su san cewa haqi ne kuma sunna ce karanta fatiha kaga a sunanin nisa'i cikin babu du'a cikin kitabul janaiz yadda yace li ya'lamu annaha haqqun wa sunna wala tirmizi tirmizi shi kuma a sunan yin shi aka min tamami sunna yana daga cikin cikar sunna sannan aka rawaito ya rawaito ta hanyar miksam daga gare shi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma janaiza fatihatul kitabi isnadin shi ba mai karhi bane ibullah dan abbas yace yana daga cikin sunna isma'il yake cewa jama' al-bukhari baina isnadaini bukhari nan ya hada tsakanin sanadi biyar matan mukhtalif matanin kuma ya sha bambam cikin hadisin gundur cewa akai haqqun wa sunna ba sunna kade aka ce ba qala gundur gundur yake cewa na'am innahu haqqun wa sunna wa fi hadisi sufyan cikin hadisin sufyan shi kuma cewa akai min sunnati sunna yana daga cikin sunna aw min tamami sunna ko yana daga cikin cikar sunna daga shafi'i rahimahullahu ta'ala daga hanya hadisin ibnu ajlan daga sa'id ibn abi sa'id yace naji ibnu abbas yana bayyana fatiha a kara sallar janaiza yana cewa na aikata hada kadardan kusancewa sunna ce ba bayyana karatu ake ba amma na bayyana dan kusancewa sunna ce yana cikin musnad shafi'i babu salatul janaiz wa ahkamiha hakim yake cewa sahihi ne akan sharadin muslim wa qad ajma'u ala qawli sahabi sunna hadisin musnad yace sun yi ijma'i malamai cewa in sahabi ya ce sunna ce kaza kawai wannan kamar annabi ya fada ne kuma yana da shahid wanda yake fassara shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi yasa yace yana daga cikin sunna a wajen al-imamu shafi'i cewa ita rukuni ce cikin harkon kabbara haka ahmad ya fada da ishaqa da ashhabu ashhabu kaga malamin malikiya ne amma ya bar malikiya anan shi cewa rukuni ce ma fatiha a cikin sallar janaiza wasu daga cikin malamai ma sun ce sharadi ne sharadi ne ibnu battal yake cewa rahimahullah mai sharhin sahih al-bukhari malamin malikiya اختلف العلماء في قراءه الفاتحه فاتها على الجنازه malamai sun yi sabani akan karanta fatiha ga sallar janaiza an rawaito daga abdullah dan mas'ud da ibn zubair da ibn abbas da usman ibn ani da abi umama bin sahal bin hunayf annahum kanu ala zahir hadith ibn abbas an tahi akan zahirin hadisin dan abbas suna karanta fatiha ga sallar janaiza kuma ita ce maganar makahulu da hasan shafi'i akan tayi tahi da ahmad da ishaqa wa qalu suke cewa baka ga ibnu abbas cewa inayi haka dan kusan sunna ce abinda yake nihi da sunna aje ibnu battal sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam abu ubayd cikin fada'il ya ambata daga makahulu littahin shine al-fada'il cewa ummul qur'ani qira'a wa mas'ala fatiha karatu ne kuma roko ne wa du'a kuma addu'a ce wa mimman la yaqra'u daga cikin wanda basu karantawa har ma suna inkarin suna hanawa a karanta fatiha cikin abin nan a cikin sallar gawa yace cikin su akwai Umar da Aliyu kaga Umar ko Abdullah dan Umar galibin dama fiqihun malikiya yana tikewa zuwa ga Abdullah dan Umar ko kuma Umar shi yasa amma abin nan zaga silsilatu zahab ma Malik sai yana kasancewa wanda Bukhari ya tahi akai shine Nafi an Abdullah wannan ibnu Umar dan Aliyu ya tahi akan haka da ibnu Umar ga ibnu Umar kin ma da Abu Huraira wa min at-tabi'in daga cikin tabi'a ko Ada'u da Dawus da Sa'id ibn al-Musayyib da Ibn Sirin da Sa'id ibn Jubair da Sha'abi da Hakam kuma Malik akan haka ya tahi da Imam Sauri da Abu Hanifa da daliban shi Malik yake cewa as-salatu 'ala al-janaza innama huwa du'a sallar janaiza ai ta addu'a ce wa laysa qira'atu fatihati al-kitab ma'mulan biha bi baladina karanta fatiha a cikin ta ba a aiki da shi malaman garin mu ba su aiki da shi wa ibarat ibn al-hajib shi yasa anan gurin amalu ahli al-madina malamai Allah musu rahama suke na malikiya suke raddi ga wanda suke raddi ga malikiya suna cewa na daga cikin usul na malikiya cewa wannan amalu ahli al-madina aikin mutanen garin madina suke raddin cewa ba za a yi hujja da aikin dan gari ba cewa garin mu haka na taso ana yi to amma hujjar da malikiya suke cewa Malik ba wai yana nihin jahilan garin ba jahiliya za a yi hujja da aikin su yana nihin malaman gari da ya tashi ya same su akai aikin su ko malaman su wane ne tabi'ai ne malaman shi tabi'ai ne atba'u tabi'in kenan wannan yake nuna cewa malamai yake nihi ba jahilai ba wa ibarat ibn al-hajib abinda ibn al-hajib yake cewa wala yastahabu du'a'un muayyanan ittifaqan ba a ce ba ga wata addu'a wadda take ita kadai aka ce ita ce mustahabi ga ittifaqin malamai ce wala qira'atul fatiha alal mashhuri ko kuma karanta fatiha ga mashhuriyan magana duk mun ji an ce ibn al-hajib mu rike akan cewa shine wanda mai mukhtasar yayi ikhtisar littahin shi tahawi yake ce hatamil an kun qira'a man qara'a min sahaba ala wajhi dala ala wajhi tilawa tahawi dake dan hanafiya ne yace mu zan mu dauki mu maganar wanda suka karanta ta cikin sahabbai bayai inkari bayan ya tabbata sun karanta Fatiha sallar janaiza yace zan mu dauke ta cewa sun karanta ta a matsayin addu'a dake cikin ta dan samu addu'a dake cikin ta ba dan kasancewar ta ba karatun sallah wa qala innaha sunna yace sunna ce tana yuwa ce an rawaito anna du'a an rawaito cewa sunna ce daga jama'a cikin sahabbai da tabi'ai sun yi inkarin wannan walam malame qaraba da takbirat saniya yace akabara ta biyu da ba a karanta Fatiha ba yayi nunin cewa annahu la yaqra fi ma qablaha ma gabaninta ba za a karanta ba dan kowace kabbara zaman kanta take batta da alaka da wanda ta gabata kenan inda a ce dan karatu dan sallah aka yi ta inji tahawi dan sallah aka yi ta ba dan addu'a ba da a kowace kabbara za a yi dan kowace kabbara zaman kanta take amma duka wannan tawili ne wanda abin da ya tabbata malamai ba su kallon wannan tawili na fiqhu far'i yace indana a wajen mu malaman shafi'iyya kenan yad'ul mu'minina fi saniya istihbaban a kabbara ta biyu zai yi addu'a ga mummunai a matsayin mustahabbi allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat zuwa karshe walil mayyit fi salisa a cikin mamacin a ta uku shi za a mishi addu'a war rabi'a da ta hudu a ce allahumma la tuharrimna har zuwa karshe da mun ga addu'a na gaba hal yustahabbu qira'atu sura indana amla shin mustahabbi ne karanta sura ita fatiha ga sabanin da muka gani ko kuwa karanta sura ha yace magana biyu ce mafi inganci a ba za a karanta sura ba an yi kaito wannan ijma'in malamai sun kawo ijma'in wannan cikin littattafan kamar al-majmu'una al-imamu an-nawawi wasani nabi yustahabbu qira'atu sura qasira wasun ta yace ana son a karanta sura al-gajeruwa bayan an karanta fatiha cikin su ma suna da hadisi bai haƙi yace innahu ghayru mahfuz amma ba mahfuz bane ma'ana shaz ne wal asahu annahu la ya'ti bi iftitah mafi inganci ba zai zo da du'a ul istiftah ba a sallar janaiza babu du'a ul istiftah na'am ya ta'awuz yace zai a'uzu matakar zai karanta fatiha to zai a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kamar da yazo al majmu'u sharhil muhazzab na al imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi sai babu na 66 al-imam al-bukhari yake cewa rahimahullahu ta'ala babu salati ala al-qabr ba'da ma yudfan baban dake bayanin sallah a kabari bayan an binne shi bayan an riga an binne gawa kuma a zo ayi sallah a kabarin wannan baban zai mu bayanin wannan mas'ala الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب حديث دبور دري أكل ثلاثين دشدة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبر منبوز وان وان لسك وچي تارد النبو أكام وان قبر صلى الله عليه وسلم وان يجيهه يا بام لاباري فأمهم وصلوا خلفه النبي مسلمان شسكي صلى باينشي قلت سيني كي تامان حد حسك هذا أبا أمر وأباك الأبار دوان يكي أبا أمري يكي ابن أباس الله يرددس حديثي ندبو إير دلي أكل تلاتين دبقوي المامي كي تحدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافي عن أبي هريرة عن أسود كي واون بكي رجلا أو مرأة نمجني قومت وأن الجملة كي مؤتردة كان يقوم المسجد فمات ياكسن كي ينا شارا مسلاتي سيرش ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته النبي صلى الله عليه وسلم بسم بموتوه شي فذكره ذات يوم سيا انبچه شي وترانا فقال سيدي ما فعل ذلك الانسان مي يسامو wannan mutum mai sharan masallaci ban ganshi ba قالوا sai suka ce mata ya rasul Allah ya rasu ayyama akin Allah قال سيدي افلا اذنتموني مي يسا بكو سنار دني ba فقالوا sai suka ce انه كان كذا وكذا ya kasance kaza da kaza ne fazwa qissata sai suka ambaci qissar shi qala sai ce fa haqaru sha'anahu sun karanta sha'anin shi sun ga sha'anin shi bai kai ba inda hazar su tadu annabi sallallahu alaihi wasallam su kansu ma su kuma an gaya mana can baya cewa cikin dare ne sun ambaci cewa suka kisa tadu annabi tsakiyar dare qala sai ce fa dalluni ala qabrihi ku nuna mana kabarin shi fa ata qabruhu fa salla alai annabi ya zo kabarin shi sallallahu alaihi wasallam ya mishi salla
Ibn al-Mulaqin yake cewa malamai sun yi sabani gami da wanda sallah ta kubuce mishi ba a yi mishi sallah ba. Shin zai yi sallah akan kabari? Zai je kabarin yayi sallah? An rawaito wannan da yawa daga cikin sahabbai da dama da tabi'ai da dama sun ce halaka ne wanda bai samu magawa sallah bai je kabari ya mata. Wannan Shafi'i haka ya tahi akai da Ahmad rahimahumullah. Kuma sun yi hujja da wannan hadisin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah bai sami yi ba ta wannan mamaci ko mamaciya. Amma ya je aka nuna mashi kabarin ta yi mata sallah dan ta kubuce mishi. Amma wanda suka ce su kuma ba a yi sai su ce wannan khasun bin nabi ke bantacce ne ga annabi ya mishi ya maimaita dan saboda shi albarka shi mutahaqqiqa ce. Wa qalu ke cewa la yusalla ala qabrin illa qurum ma yudfan ba a sallah ga kabari sai wanda sabuwar binnewa. Wa aksar ma ahaddu mafi yawaicin abinda suka sa iyaka shine wata guda ko kasa da haka. Sai ishaqa ishaqa yake cewa yusalli ala al-ga'ibi alal ga'ibi alal qabri ila shahrin za ayi sallah ga wanda bai da salatul ga'ib har zuwa wata guda wal hadir ila salasa wanda kuma yana nan har zuwa wata uku wa kariha qawmu as-salatu alal qabr wasu kuma sun ce makaruhi ne sallah akan kabari an rawaito wannan daga ibnu umar kaga shi yasa malikiya suka tai akan hani annahu kana idan ta shi ya kasance idan yaje zuwa ga zana'iza da an riga an mata sallah sai mata addu'a ya tahiye shi bai mata sallah a cikin kabarin zai je kabarin amma addu'a kade zai yi tsaye ya mata ba yayi sallah ba wannan ita ce maganar Malik Ibn al-Qasim yake cewa babban dalibin Malik wanda a muqaddima mun ga shine wanda yake shekara sama da 20 tare da Malik ya lazumci ma da sama da kowa shine lamba ta dai cikin daliban Malik wanda ke dauke da fiqhun al-Imam Malik kullu sai nake cewa li Malik nace ma Malik fal hadisu hadisi kale ce kada ja ma'ana da Malik yace ba a sallah akan kabari sai Ibn al-Qasim yace to Malik al-Imam Malik hadisi fa akwai hadisin ai dai zuwa akan haka ma'ana wannan da muka karanta sai ce kada ja a walaysa alayhi al-amal hadisin ya zo amma ba akan shi ake aiki ba mun ga hadisi da dama wanda laysa alayhi al-amal ba a aiki da su da kullun tahi har guda biyu ina da wanda a hadisin sahiha lam yahtaji bihal malikiyya cikin baban tahara ya ka maka sahihan hadisi wanda malikiyya ba su aiki da su lahiyayyu ne ga su a Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ingantattu amma da dalili fa da hujja ba da ra'ayin kai ba cewa kawai wannan ba su mun babban mi ba wannan ba sai malamin yana dirasa akan hadisan ya kawo hadisi maganar su ya kawo mas'alar ya kawo hadisin ya kawo maganar malikiya da suka ce ba su aiki da su kamar wannan sai kuma ya kawo magana mafi inganci ta su ce daidai ko ta sauran malamai wa qala ibn al-Qasim yake cewa yace mishi ya laysa alaihi al-amal ba aiki a gare shi wannan yana cikin mudawwana Abu al-Faraj yake cewa annahu khasun bihi yace wancan ke bantacce ne ga annabi annabi kadai zai je yamma wancan mutanen sallah a kabarin shi kamar yadda muka faɗa me yasa yace dan annabi ya faɗa abin da idan baka kawowa abu ka ce khususiyya ce sai kana da hujja dan kowa ai sai wannan da'awa a rushe abubuwa da dama to da'awar khususiyya ba a yin ta sai malamai sun san da wannan usulul fiqh ba a da'awar khususiyya a ce annabi yayi kaza a ce a ai wannan yake banci annabi ne banda mu a sai ana da hujja fadar haka nan kinma to hujja su shine suka ce dan ai annabi ya ce inna hazihil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha ta usalli alaiha wannan kaburburan gaba ɗaya suna cike da duhu ga masu susai da nayi musu wannan sallar to kaga ga dalilin da yasa annabi ya musu sallar ya je yamma wannan baiwa Allah ko bawan Allah sallar to kai kuma ina zaka gano cewa kaburburan cike suke da duhu sai kai sallar za a yayi musu babu wannan ba yadda za a yi ka sani kenan shi yasa yake cewa khususiyya ce tun daga annabi abin da ya faɗa da ya gama sallar ibara ta ibn hajib yake cewa la yusalla ala alqabr ala almashhuri ba a sallah akan kabari ga mafi shahara fa in dufina bi ghairi salatin in an binne shi ba tare da mishi sallah ba magana bi akai wasu suka ce ya kharuju malami za a fita a mishi sallah matukar lokacin bai yi tsawo ba Abu Hanifa yace ba za a yi sallah akan kabari ba dan an mishi sallah maimaita sallah ne har so biyu kuma sai zamana mamaci ba za a samu sallah ba za a sallah ba za ta kubuce ba kullun wani ya fito da galibi shekara shi bakwai a ce ga kabarin wani can yaje ya mishi sallah wani shekara shi goma yazo yaje ya mishi sallah kenan har abada kofar bude take sallar jana'iza ga duk wani mamaci in aka ce an ba da kofar salatu alal qabr to sun yi sabani kuma gami da wanda an binne shi an mance sallah a gare shi mancewa akai duka gaba ɗaya sun kidime sun dimauce aka je aka binne shi ba amma yi sallar ba Abu Hanifa da Muhammad suka ce to a wannan gurin za a yi mishi sallah a kabarin za a yi sallah a kabarin Ibn Wahab yake cewa in sintina bayan sun tahiye su sun binne shi wannan ba za a tono shi ba su je kabarin su yi sallah haka Yahya ibn Yahya yake cewa daga Ibn al-Qasim yake cewa za a huto zuwa ga hadarat zalika a huto zuwa ga gurin kabarin a mishi sallah koda an komo gida wa in khafu an yataghayyar koda sun ji tsoron cewa zai yi jirkita Ibn al-Qasim Isa ibn Dinar daga Ibn al-Qasim haka ya faɗa yake wa kazalika izana su gasalahu ma asalati alai haka in sun mance mishi wanka da mishi sallah ma ba an ce ba ku tono mu mishi wankan wankan shikenan an rasa shi dai sallah ita aje ayi ta daga Malik ga abinda Malik yake cewa iza nusiyat hina faraga min dafnihi la yumbash idan aka mance bayan an kama binne shikenan suna gama binnewa kenan suka tuna cewa kai mun mance ashe ba mu ma mishi sallah da wanka ba duka suna binnewa suka tuna to wannan ba za a tono shi ba kuma ba za a yi sallah ga kabarin ba yace sai dai su mishi addu'a su daga hannu su mishi addu'a anan kenan nan addu'a yayin ta zama madadin sallar ci kuma wannan ita ce magana ashhabu da sahanun duka daliban Malik walam yaru bi salati ala alqabr su bi sagaba cewa za a yi sallah a kabari ko an mance mishi sallah haka yake cikin al-muntaka na Imam al-Baji da al-bayan wa tahsil babu na 67 al-imam al-bukhari ke cewa babun al-mayyit yasma u khafqan ni'ali baban da ke bayanin cewa mamaci yana jin karan takalma yana jin karan takalma kamar yadda malamai Allah musu rahama sun san mas'aloli ne wanda wata rana za a samu wani makiyin Allah ya inkarin abin mun ga ai wannan mai da'awar ta qur'ani na Nigeria yana cewa yadda yana ƙarya cikin hadisan da yake cewa bukhari ya kirkira wa annabi ƙarya na'uzu billahi min zalika cewa daga cikin ƙaryar da aka yi wai mamaci in an binne shi mutane sun tahiye su annabi yake cewa har suna jin karan takalman shi yace wannan ƙarya ce ƙarya ta Qur'ani ne an kirkiri wannan takanas dan a ƙarya ta Qur'ani dan Allah ya ce ma annabi shi sallallahu alaihi wasallam ai innaka la tusmi'ul mauta kai ba zaka jiyar da matattu ba to annabi ma bai jiyar da matattu ba ya za ai kuma a ce shi kuma ya ji wannan to duka wannan rishin basira ne a cikin addinin musulunci da nasoshin Qur'anin da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda baka yarda da shi ba duk abinda aka kawo ko mai kyan shi ne ko mara kyau ne kawai gani kai a mugun abu zaka kalle shi babu wani abin da bai yiwa idan aka bi shari'a hadisi to shi yasa Bukhari ya kulla wannan babu da tabbatar da wannan abu hadisi na 1338 al-imam yake cewa haddathana ayyash haddathana abdul a'la haddathana sa'id wa qala li khalifa khalifa yace min haddathana ibn zurai haddathana sa'id an qatada an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-abdu idza wudi'a fi qabrihi bawa idan aka sanya shi kabarin shi wa tuwalli aka juya wa zahaba ashabuhu wanda suka kawo shi suka tahiye su hatta innahu la yasma aqra'an ali muhamma mamacin nan yana jin karan takalman su babu wani abin da zai gagara Allah madaukin sarki wai cewa yake da a ce har zai ji kenan an maido mishi rayuwar shi zai tsaya cikin wannan kunkurin ramin yana zama ya tashi ya tahiye shi ma ya biyo su in har zai ji wannan karan takalman to bai san ba cewa maido rayuwar rayuwa ce ta barzakh ba ta nan ba rayuwa ce ta yanzu mace tana dauke da ciki aka gaya maka cewa wanda yayi eko likita da yayi ga cewa ga dan yana kwance ga yadda yake ga kwance shi yadda take ga yadda yake kauka ce ƙarya ce dan banni gani in har yana motsi yana ya huto mana mu ganshi ba lokacin hutawa bane wata rayuwa ce daban wadda ba wadda kai zaka fahimta ba anan rayuwa kama ta duniya to balle wanda yake an tahi lahira a rika kiyasin lahira da duniya yazo daya da turawa makiya Allah da suke kafa kamera su ga cewa azabar da ake ma mamacin bar su gani in da gaske ne in ba su gani ba kawai ƙarya ce a kamera wannan wadda ake surveillance da ita ake tsaro da ita in an yi sai su je su sa dan wai ƙaryata duka abubuwa na musulunci an ce ana azaba kabari ko ni'ima sai su sa kamera su daga can su rika muraqabarta sai su ga mamacin nan da yadda suka binne shi haka yake ba wani motsi ba wata gusa ba wani ƙara to kawai sai ƙarya ce kawai to in mun wannan hanyar za a bi duk ma musuluncin gaba ɗaya sai a rusa shi addinan gaba ɗaya ma dan ba imani da gayu atahu malakani yace idan sun juya yace mala'iku guda biyu sai su zo fa aqadahu sai su zama da wannan bawa fa yaqulan lahu sai ce mishi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kake faɗa cikin sha'anin wannan annabi shi yana nihin muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida cewa shi bawan Allah ne da manzon shi ne kuma wannan rayuwar shi kasancewar shi da imani sahihi ya mutu akan musulunci ya mutu akan tafarki nagari da ayyuka nagari shi yake bashi dama ba da wannan amsa dan yana cikin abin da ya soka cewa kawai anan gurin dan an nuna maka kenan ya zama tambola ce sha'anin lahira a nuna ma wannan in ya ce Annabi Muhammad in ya samu ya zama dan aljanna mutanen kirki a nuna ma wani in ya samu ya zama dan mutane mutanen banza ya ce kenan sai ya zama na kahuri ma a samu wani kahuri a aikatar ya tabko ce sunan Annabi Muhammad ne shikenan kawai ya tsira to duka wannan a sha'anin Allah babu wannan ba yadda za a yi kahurin ya zama na ya bada amsar wannan fa yuqalu sai a ce unzur ila maq'adika minan nar diba masaukinka a wuta abdalaka Allahu bihi maq'ada minal janna Allah ya musanya maka masauki na aljanna qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yarahuma jami'an sai gansu gaba daya wa ammal kafir aw al munafiq ko ka amma shi kahuri ko munafiki me ruwaya ne yayi shakku ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce la adri yace ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu nas ina fadar abinda mutane suka fada fa yuqalu sai ace mushi la daraita wala tarita ka Allah saka sani kuma ka Allah saka karanta dan shi ai mummuni ya karanta ne a cikin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san annabi summa yudrabu bi matraqatin sannan si mitraqatin sai abuge shi da wata guduma min hadidin tabaqin qarhi darba baina uzunaihi bugo tsakanin kunnuwan shi fa yasihu sai hatan zai yi wani qara yasma'uha man yalihi duk wanda ke kusa da shi ya ta da jakkai da dabbobi da kiyashi duk wanda ke kusa da shi suna ji illa taqale ne sai mutu dan adam da aljan su ne basu ji su kuma dan rahama ta Allah shi yasa shamkake mana abinda ake gani abinda ake ji yanzu idan a ce dan adam yana ji a ce ma'aihiyarka ce aka ji aka binne ka ji tana wannan karan har abada ka kara jin wani dadin rayuwar duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah ya nuna muku da fasa binne mamatinku zaku to duk abinda Allah zai da hikima ba dan ya gagare shi ya sanar da mu mu rika jin abubuwan da suke gudana ba walillahi laka'i yau ga hadisin mana a cikin al-imam ibn al-mulakin ya kawo hadisin al-imam al-dalalaka'i yake cewa laula Allah tudafanu la da'utullahi ayyun sami'ukum azabar qabr yace dan ba ku fasa binne mamatinku ba da na roki Allah ya nuna muku azabar da ake mamaci a kabari ta gani rahama ce ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a gaya ma al-ummati a nuna musu wafil babi a cikin baban wannan an rawaito daga abi huraira da bara'u da tirmizi yace malakani aswadani ma wanda zasu zo mishi shi kafuri mala'iku ne bakake guda biyu azraka ne duk idan su ya fito yuqalu li ahaduhuma dayan ana ce mishi al-munkar dayan ana ce mishi an-nakir sune mala'ikun da suke zo ma bawa a cikin kabari kamar yake cikin sunan tirmizi wafil awsat a cikin al-mu'jamul awsat na al-imam at-tabarani yace a ayyunuhuma mislu qudurun nahas idanuwansu sun kai tukwane na tagulla wa anyabuhuma mislu sayasiyil baqari haƙoransu sun kai wutsiyar saniya walin nisa'i cikin kunna nisa'i cikin kunna ke cewa munkar wa nakirin wa ankar uku ya ambata da munkar da nakir da ankar masu tambaye sun zama uku kenan amma ita wannan mai rauni ce tana da rauni kenan idan wannan ya tabbata abinda ake nihi da qur'ani alim ay sautihima inda al-mashay wa huwa dalun ala jawazil usna al-zair al-qabr al-mashi baina zahraniha anan gurin cewa suna jin kukan takalman shi mamacin da aka bari yana jin kukan takalma ai mun san cewa akwai hadisin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana saye da takalmi a makabarta ci cire takalman kai yana cikin sunan Abi Dawud to duba da shi wasu suka ce ba za a yi tahiyya da takalma a makabarta ba saboda wancan wasu kuma suka ce za a yi tahiyya da takalma a makabarta ba matsala bane wancan shi ya annabi ya hade dalilin ya ce ya sahibu sibtiyaniya takalmi ne wanda ba a jeme ba shi yasa ya hana shi yace yahudda to wanda suka tahide kan cewa ana tafiya cikin masallaci wannan makabarta da takalmi wannan yana cikin babban hujjar su dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaci har yana jin karan takalma annabi bai alakantar da abin da yake abun hani ba abun hani ne to kuma wancan masu cewa ba a shiga kin hujjar da suka masa cewa ai annabi ya kawo shi ne cikin ma'aradul bayan ma ya kau cikin ambaton abin da yake abkuwa ba ambaton abin da aka shar'anta ba sabani ne dai mai girma kan za a shiga makabarta da takalmi ko ba za a shiga ba wakila malamai suke cewa inna arwahu suwaraya tatalu ala quburiha rayuka na wanda suke masu arziki suna tsinkayewa ga kaburburran su wa aksaru ma yakunu min hakin duk rayukan wanda ya kasance na mutanen kirki ne suna tsinkayewa ga kaburburran su mafi yawan lokacin ai mu ganga jiki muka binne ruhin yana can yana illiyin idan na kirki ne to na kirkin ma kuma suna komowa su shiga gangar jikin cikin makabartar amma mafi yawancin shi a ranar Juma'a da daranta da ranar Asabar har zuwa faduwar har zuwa wannan hudawar rana tara Asabar fa innahum ya'rifuna amal al-ahya a wannan lokacin ne suke sanin ayyukan wanda suke raye ma'ana ran Juma'a ana maido musu rayukan su a daren a wunin Juma'a da daranta har zuwa Asabar rayukan su suna makabarta mutanen kirki ma tunda mun san suna illiyin mutanen kirki ma an maido musu to a lokacin ne suke sanin ayyukan mutanen da suke duniya ya tabbata cewa suna sanin ayyukan wani ga danka nan gurin ya tangarde ko ya zama mutanen banza ko ya zama na kirki ko ga abubuwan da yake gudanarwa gaban idan ma'aihinka wanda ya rasu ran Juma'a to haka take faruwa yas'aluna suna tambaya man mata mina su'ada ma fa'ala fulan suna tambaye wanda ya mutu cikin masu arziki cewa miwane ya same shi in alheri ne sai ya ce Allahumma sabitu Allah ka tabbatar da shi in kuma ba wannan bane ce Allahumma raji'i bihi Allah ka mai ka sa yayi muraja'a ma'ana wai in sun leko har suna tambayawa a nuna musu wa suke tambaya tana yiwa mala'iku miwane yake aikatawa in ya bar ɗiyan shi mi dana wane da wane suke aikata aikin alheri ko sharri a ce wane ya zama mutumin kirki yana karatu yana sallah ya zama malami yayi addu'a Allah tabbatar da shi akan wannan alkhairi shi ma'ayin da ya mutu ko kuma dan uwa idan kuma ya kasance an ce ai ya tambade su ka shaye-shaye koma da kwaya da wiwi sai kuma yi roƙon Allah ce Allah ka sa yi muraja'a kafin ya mutu ya tuba ban da wannan kuma na cewa su da karan kansu in an maido musu rayuwarsu a barza wa in kila lahum idan an ce musu ya mutu kila sai ce alimi a cikin bai zo muku ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an tahi da shi wata hanyar da ba ta mu ba an tahi da shi zuwa ga hawiya wa kila ki ce innahum kanu ala quburi yasma'una man yusallimu alaihim malamai sun ce suna cikin kabarin nan nasu suna jin har wanda zai musu sallama ko yau ka je ziyartar makabarta da ma'aihinka ko ma'aihiya ko dan uwa an ce mishi ga wani nan yana maka sallama falau azina lahum la raddu salam da a ce suna da izini da har sallama sai su maida maka wannan ana maganar wanda ta yi dadi wanda ba ta yi dadi ba sun ma azaba su ma Allah kiyaye mu ba su san ba abinda ake ciki nan gurin da bayanai da malamai suka kawo yake cewa amma magana cewa ran Juma'a ne da rakaza ya ce wannan babu dalili akai an ce dai ana maido musu suna sanin ayyukan da wannan suke kasancewa ce amma cewa suna sanin ayyukan wanda suke rayayyu wannan akwai hadisi mauqufi daga Abu Darda cikin Zawaidu Zuhudi Abdullah ya kawo shi yake cewa inna a'malakum tu'radu ala mautakum faysuruna wa yasabun ayyukan ku ana bujiro su ga mamatanku su yi farin ciki ga aikin alheri su yi bakin ciki ga mummuna Albani a cikin silsilar sahiha ya ce isnadin shi mai kyau ne amma fadar shi cewa ana tambaye su miwane aikata hadisi ne a cikin sunan Nasa'i na Abu Huraira cikin Kubra haka Ibn Hibban da Hakim yake cewa fa ya'tuna bi arwahil mu'minina sai su azo musu da rayukan mummune suna farin ciki sun yi ku farin ciki da yadda kuke farin cikin in wani dan bulaguran ku bai ya jima bayyanan ya taho si ta tambaya su tsira suna ta tambaya suna cewa ina wane ha sai ƴan uwan sai ku bar shi ya samu hutu ya huto daga gidan bakin ciki gidan duniya har sai ya an bar shi ya huta da ku shiga mishi wannan tambayoyin dada an yi so in ya huta ya warware dada su ci gaba da hira wa fihi a cikin wannan hadisin anna fitnatul qabr haqqun cewa azabul qabri gaskiya ce ƴan qalaqato da kafurai sun yi inkarin wannan sun yi inkarin cewa azabul qabri daga cikin hujjar da wannan ya fada yake cewa yadda dai kafuran suke fada cewa inda a ce wannan dan ramin karami ya za a yi a ce an mishi azaba ya za a ce ayi kaza duka wannan kiyasin lahira ne da duniya wanda wannan shirme ne shine mazhabin ma ahli sunna kamar yadda zai zo na gaba abinda ake nihin cewa wanda ke bi mishi na mala'iku wanda suke jibintar fitinar da shi da kuma tambaye shi a cikin kabarin shi wa inna ma mana atadina sama'u hazihi sai hawalan ta na sama'u kalamul mayit zahu mila qaddimuni kama salafa anan gurin aljanu an hana su ji kuka da karar da mamaci yake yi amma kuma ba a hana su ji ba fadar da mamaci yake cewa ku gabatar da ni kamar yadda ya gabata yace dan saboda zancen mamaci lokacin da aka dauke shi zuwa kabarin shi wannan cikin hukuncin duniya ne ya shahi duniya wannan za a ba su dama su ji in an dauke shi ai mun ga cewa yana cewa inna kirki ne ku yi gauga akai ne ku yi ga to wannan aljanu ma suna ji me yasa aka ba su dama su ji wannan dan saboda wani abu ne na duniya ya shahi duniya amma wacce azabar da karajin da kukan da yake wannan lahira ce ba za a bar su su ji ba ba su da dama su ji walaysa fihi min aljaza'i wal uquba shi wancan ba sakamako bane ba uquba bace shi kuma sakamako a lahira ne ba a ba kowa ya ji shi bai saurara shi ba sai ya ji wasaihatul mayyit fil qabri uquba ta kara ta mamaci a cikin kabari da yake yi uquba ce da sakamako ne sai zaman hukuncin lahira ne sai Allah ya hana mutum da aljansa ji dan saboda gidan duniya ne nan duniya ce duk wani abin da ya shahi na sakamako da jaza'i na lahira ba wanda yake da hanyar sanin shi ba wanda yake da hanyar in ba annabawa da waliyyi salihan bayu ba da Allah ya sanar da wasu abubuwa da suke tabbatattu
na 67 ne kai 67
anan al-imam al-hafiz yake cewa rahimahullahu ta'ala ibn al-munayyir az-zain jarrad al-musannif yace babul mayyit yasma'u khabar niqali yace jarrad al-musannif ba'dama hadhihi tarjuma li ijabu awwalu adabud dafn min ilzamul waqar wa sinabul lagadi wa qar'il ardi bi shiddatil wad'i alayha kama yalzamu al-hayyin na'imi nan bukhari bai kawo maka hukuncin yaya hukuncin kuma sa takalmin da kada shi ba amma ya bar maka shi haka dan dai ka fahimci cewa to ana so wanda zai kai mamaci su rika tahiyya cikin nutsuwa da taka takalman su a hankali saboda mamacin yana ji wanda kake kwance cikin barci ko halin wannan ana so a yi tahiyya cikin nutsuwa kada a sa shi cikin hayaniya kada a rika taka kasa da gaugawa ka annahu kitaba ma huwa min sama'ul adimin sama'a man huwa mala'ika wa tarjama bil khafiqi ya kullu tarjama ce mana khafqan ni ali amma lafazin tarjama yace bil qara'i mu duba da kyau mu lura cewa babun yasma'ul mayitu khafqan ni ali khafqa yayi amfani da ita duk da ku a hadisin ta akai qar'an ni ali to dan ya nuna maka yazo cikin wani hadisin cewa khafqan ni ali inda wannan lafazin cewa khafqan ni ali amma shi bai cika sharadin shi ba sai kawo maka wanda ya cika sharadin shi ya zamana ka samu fa'idar duka biyu shi wancan ahmad ya rawaito shi daga hadisin bara'u yake cewa innahu la yasma'u khafqan ni alihim yana jin karan takalman su a wata ruwaya ko cewa innal mayta laysa khafqan ni alihim idza wallaw mudbirina kenan wannan khafqa kenan kuma sai qar'an khafqa kin gashi an yazo cikin hadisi qarara nan zan mu takaita yin ga abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki imanin qahara